Zanga-zangar neman rushe rundunar tsaro ta 'yan sandan SAS na neman ɗaukar sabon salo a Najeriya. Kawo yanzu dai bayanai sun tabbatar da cewar wannan zanga-zanga ta kazamce a jihar Edo da ke yankin Niger Delta, ko da yake dai hukumomi a Najeriya sun rushe wannan runduna ta 'yan sandan SAS da ake zargi da cin zarafin jama'a da dama. To amma duk da haka, wannan zanga-zanga na ci gaba da ruruwa zuwa tashin hankali, inda ɗaruruwan matasa suka fito zanga-zanga da nufin kawo tashin hankali. Gwamnatin jihar ta Edo dai ta saka dokar hana fita na tsawon awowi 24 biyo bayan wani hari da aka kaiwa ofishin 'yan sanda da kuma kubutar da wasu fursunoni daga gidan yari. Dokar ta hana fita dai za ta fara aiki ne daga 19 ga watan Oktoba na shekara ta 2020. Wani mai ba gwamna shawara ya yi ma muryar Amurka ƙarin bayanin halin da ake ciki a birnin na Benin.
Sunana Sahari Ali Umar Jeti, mai ba gwamna shawara akan 'yan arewa mazauna Edo. Gaskiya abu ne na zama tsartsar. Daga cikin masu zanga-zanga kashi biyu ne, akwai wanda suka zo zanga-zanga ta lumana, akwai wanda suka zo zanga-zanga ta sata. Za su tare motocin mutane, suna fusa musu gilasai, kuma suna anshe musu kuɗaɗe, kuma su hana muku tafiya.
Gwamnatin jihar ta Edo dai ta ce hare-haren na 'yan daba ne, kuma 'yan dabar suna neman kwace iko. Gwamnati ta ce ba za ta zura ido ba, tana kallon abubuwa suna faruwa a jihar ta Edo. Su ma wasu 'yan jihar dangane da wannan lamarin ga abin da suke cewa.
Federal government should give them what they want. That's all. First of all, now they say they didn't want SARS today. At least SARS has gone. So what next they didn't want again? So we don't know what is going on now.
Wannan yana cewa ne 'yan zanga-zanga ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta biya musu bukatunsu a huta. Daga farko sun ce ba sa son rundunar SARS, an riga kuma an rusa ta. To yanzu kuma me suke so? Shi ma wani ɗan jihar da ke da suna Gudian Agudu ya ce,
I have been indoor. All the major roads are blocked. Some of the protesters resorted to violence. They have tampered with the security arrangement in the old prison along Sapele Road in Benin City.
Yana cewa ne ina cikin gidana halin yanzu, kuma dukkanin manyan hanyoyi a birnin Benin na jihar Edo a rufe suke. Sannan kuma wasu 'yan zanga-zanga sun haifar da tashi-tashin hankula saboda sun lalata gidan yarin jihar ta Edo da ke kan titin Sapele. Kuma gaskiya na daɗe ina jin ƙarar harbin bindigogi saboda gidana yana kusa ga gidan yarin jihar ta Edo.
Yeah, I've been hearing shooting since because my house is close to the prison.
A rata ɓangaren rundunar 'yan sandan jihar ta Edo ta ce an kai wa ofishinta uku hari. Ba haka rundunar 'yan sandan jihar ta ce a tsaye take wajen tabbatar da kare lafiya da dukiyoyin mutanen jihar ta Edo. Kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar ya shaida mini ta wayar salula, wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto, ya yi tsokaci dangane da wannan dambarwa.
To na farko dai al'amari ne wanda duk wani mai kirki a Najeriya ba zai ji daɗin wannan al'amari ba. Irin wannan zanga-zanga takan ba mutane marasa gaskiya dama su shigo ciki, su karɓe ragama, kuma su tada zaune tsaye. Yana da kyau a ce gwamnati ta lura da irin waɗanga abubuwa. To amma fa in gwamnati ta yi sakaci, al'amarin ba zai mana daɗi ba ga tattalin arzikinmu.
Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.